نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA garin Azare a jihar Bauchi majalisi ne da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda wannan ita ce halka ta 94 a wannan yammaci na Alhamis 7 ga watan Safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445 wanda yayi daidai da 24 ga watan 8 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun yi bayani dangane da yanda hanyar da aka bi wajen kirkiran tarihin musulunci sai dai bamu kammala bayani ba lokaci ya cin mana a wancan halka din ruwayoyi guda biyu sun zo dangane da wane ne ya kirkiri wannan tarihi na musulunci hijiriya kenan wanda yau muna 1445 waye ya kirkiri wannan tarihi daga kan wa aka fara riwaya ta farko wacce bayani kanta ya gabata ta bayyana cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda ya kirkiri tarihin musulunci tun a zamanin sa aka fara wannan riwayar kamar yadda bayani ya gabata Imam Suyuti ya fitar da ita a cikin littafin sa Tadribur Rawi ba za ka samu riwayar cikin littattafan hadisi ba ko kuma littattafan tarihi riwayar batta da asali to bayani kuma da yake riwaya ta biyu kuma tana bayyana cewar wannan tarihi a zamanin Sayyidina Umar aka fara zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani takamaimai tarihi da ake koma masa wajen lissafin kwanaki da watanni da shekaru haka zamanin Sayyidina Abubakar sai lokacin khalifancin Sayyidina Umar anan ne aka samar da tarihi na musulunci wanda ake kiransa hijiriya to wannan riwaya ta biyu ta fi rinjaye kuma ta fi karfi kan cewar a zamanin Sayyidina Umar aka fara lissafi na tarihi kalandar musulunci kenan dangane da wannan riwaya ta biyu ƙarƙashinta akwai riwayoyi guda biyu waɗanda za mu karanta su a wannan harkar waɗanda suka bayyana sababin da ya sa Sayyidina Umar ya yi tunanin samar da kalanda ta musulunci riwayoyi ne suka zo guda biyu mabambanta riwaya ta farko a shafi na 158 sakin layi na biyu ya ce ƙala maimunu bunu mihran maimun ɗan mihran Allah ya masa rahama ya ce maimun ɗan mihran wannan yana cikin tabi'an musulunci tabi'i ne ya rayu da sahabbai sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam an haife shi a shekara ta 40 bayan hijira kaga tun da shekara ta 40 aka haife shi kenan ya riski da yawa daga cikin sahabban annabi inda akwai wanda sun haura shekara 100 duk da basu da yawa amma wanda suka haura shekara 40 bayan hijira suna raye su suka fi yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi an haife shi shekara ta 40 bayan hijira kuma yana cikin masana fiqihun addinin musulunci sannan akwai maganganu da aka hakaito daga gurin sa waɗanda suke cike da jan hankali da faɗakarwa da nasiha da gargaɗi. Yana cewa in yi sadaka da dinari ɗaya a rayuwata ina raye, wannan ya fi soyuwa gare ni sama da amin sadaka da dinari ɗari bayan mutuwata. Ji shi wannan Maimun bin Mihran. Kaga wannan wa'azi ne da zan hankali yake yi wa al'umma, cewa mutum ya yi amfani da damarsa kafin ta kubce masa. Rayuwar da Allah maɗaukacin sarki ya baka kai amfani da ita kafin ya karɓe ta. Sannan daga cikin bayanai da ake hakaitowa daga gare shi, yake cewa cikin dukiya akwai siffofi guda uku. Cikin dukiya da bawa ke faɗi tashin tarata akwai siffofi guda uku. Siffa ta farko, ya kamata dukiyar da bawa ke fafutukan nemanta da tarata ya zamanto ta hanyar halal, wato dukiya ce ta halal ba ta haram ba. Siffa ta biyu, ya zamanto ya fidda haƙƙin Allah cikin wannan dukiyar. Siffa ta uku, ya zamanto bai yi almubazaranci ba wajen sarrafa wannan dukiyar. To idan mutum ya siffanta da waɗannan siffofi guda uku dangane da dukiya, yayi babban rabo kuma ya tsira gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Dukiyar ta zama ya neme ta ta hanyar halal, sa'annan kuma ya zamanto ya fidda haƙƙin Allah cikin wannan dukiyar, sannan ya zamanto bai yi almubazaranci ba wajen sarrafa wannan dukiya ɗin. To in yayi haka, ya kubuta, ya tsira. Mutum ne mai tsantseni wanda ya san ya kamata, kuma ya san ƙimar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin. An masa tambaya, Ibn Sa'id ya masa tambaya, shi ma ɗaya ne daga cikin magabata, yake ce masa waye ya fi falala da Aliyu da kuma Abubakar da Umar, cikinsu waye ya fi falala? Sai jikinsa ya fara karkarwa, jikinsa na kaɗawa, sandar da take hannunsa sai ta faɗi saboda yanda jikinsa ke karkarwa yake kaɗawa. Yake cewa ban yi tsammani zan rayu in zo zamanin da za ana ƙoƙarin daidaita Aliyu da Abubakar da Umar ba. Yace ai Abubakar da Umar suna sama can, ba wanda za a daidaita shi da su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam. Maimun bin Mihran ya rasu hijira tana da shekara 118, kenan ya rasu yana ɗan shekara nawa? Ba 58 ba, muka ce an haife shi shekara ta 40 bayan hijira, ko 78 ne ko? To ya rasu yana da shekara 78 a duniya. To wannan riwayar da za mu karanta, wacce za ta bayyana mana sababin da ya sa Sayyidina Umar ya yi tunanin ya kamata a samar da kalanda ta Musulunci, an samo ta daga Maimun bin Mihran. Kaga Maimun bin Mihran wannan ya rayu zamanin sahabbai, ya rayu da sahabbai, amma lokacin da aka sanya kalandar Musulunci ba a haife shi ba. Kenan shi ma wannan riwayar da zai hakaito mana jinta yayi daga gurin wanda ya rayu sanda abun ya auku, in ma cikin sahabbai ko kuma cikin manyan tabi'ai waɗanda suka riga shi. Yake ba da labari cewa jama'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wujuha as-sahaba fa qala innal amwala qad kathurat wa ma qasamna minha ghayru mu'aqqat فكيف التوصل الى ما يضبط به ذلك. سيدنا عمر يا ترى صحابان النبي صلى الله عليه وسلم لوكacin da aka je aka bude Iraki an samu dukiya mai tarin yawa, dukiya ta fitar hankali. To shine sayyidina Umar wannan dukiyar da aka samu yana kokarin raba ta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya sanya musu salari in ba amince ba mun yi bayani har jinjirin da aka haife shi a yau yana da salari a lokacin jagorancin Sayyidina Umar kenan babu wani cikin waɗanda suke ƙarƙashin daular musulunci face yana da salari ba ma musulmai kawai ba har kafiran da suke ƙarƙashin iko na daular musulunci su ma suna da salari kowa yana da salari da wanda yake aiki da wanda baya aiki kowa na da salari saboda an samu dukiya sosai kuma gwamnati ce wacce take adilar gwamnati wacce take kokarin ta sauke amana da nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora a wuyanta Sayyidina Umar ya tara zarata da manya masu daukaka masu falala cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu innal amwala qad kathurat dukiya fa ta yawaita abaitul mal saboda an kawo dukiyar da aka samu a yakukuwan da aka yi tai a yankin Iraki kuma yankin Iraki yankin Farisawa yanki ne wanda suke da dukiya mai tarin yawa da kuma yankin Rumawa su ma yanki ne wanda suke da dukiya mai tarin yawa saboda a wancan zamani waɗannan yankuna guda biyu yankin Farisa da yankin Rum suna da ƙarfin tattalin arziki to kuma Allah cikin ikonsa dakarun musulunci suka samu galaba akan waɗannan yankuna guda biyu sai aka wayi gari waɗannan yankuna guda biyu sun shiga ƙarƙashin daular musulunci to tunda suna ƙarƙashin daular musulunci duk wani abu da za su samar zai zamanto zai shiga asusun daular musulunci sannan uwa uba yaki da aka yi wajen yakar su ganima da aka samu an samu dukiya mai tarin yawa to nan dukiyar da ta yi yawa ta shigo baitul mali shine sayyidina Umar ya tara sahabban annabi yace innal amwala qad kathurat dukiya fa ta yawaita wama qasamna minha ghayru muaqqat abinda muka raba ba shi da tarihi ayyananne dukiyar da muka raba ba ta da tarihi wacce take wanda yake ayyananne ba za iya cewa ai bara ne muka raba ba ko wata shida baya ko sati uku ba tunda abinda akai dole za a mance yaushe akai to amma idan akwai tarihi ayyananne an rubuta ranan kaza wata na kaza shekara ta kaza an raba dukiya kaza wa mutane adadi kaza to kaga wannan abu ne wanda yake a fili kuma sananne ayyananne to amma in aka zo aka raba ba tare da tantance ranar da aka raban ba da watan da aka rabar da shekarar wannan abu ne wanda kwakwalwa ba zai iya rikewa ba sannan mutun nawa aka rabawa duk wannan abu ne wanda kwakwalwa ba za ta iya rikewa ba wai ma hufiza farra injila rabawa wani karin magana da suke ma hufiza farra wa ma kutiba qarra abinda aka haddace zai iya guduwa ya tafi a neme shi a rasa watan wata rana abinda kuma duka aka rubuta in an zo komin daren dadewa za a same shi a rubuce to sayyidina Umar anan gurin yana neman shawarin zarata manya masu falala masu daukaka cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa abubuwan da muka raba na dukiya babu tarihi ayyananne dangane da ranan da muka raba wace rana ce wani wata ne ba mu da masaniya a kai mun san dai mun raba amma kiyaye ranan da wannan rabo ya faru da watan da wannan rabo ya faru da shekarar da wannan rabo ya faru wannan abu ne wanda yana da wahalar gaske saboda ba su da wannan lissafi din yace fa kaifa tawassulu ila ma yudbatu bihi zalik ta ya za a cimma yadda za a kiyaye haka ya za a yi a kiyaye cewa duk dukiyar da aka raba za a kiyaye tarihin rabata yaushe aka rabata wane wata aka rabata wace shekara aka raba ya za a yi a cimma wannan kenan yanzu sayyidina Umar yana so ya ji shawarin bayin Allah nan dangane da tarihi da za su sanya suna tafiya a kai da abin da aka yi ya zamanto an san yaushe ne aka yi faƙala ƙa’ilun, to yanzu za su fara zugo masa shawarwari na tarihin da suke gaifi cancanta a yi amfani da shi wajen kiyaye abubuwan da suke faruwa da dukiya da take shigowa da wacce ake rabarwa. Faƙala ƙa’ilun, sai wani ne magana cikinsu ya ce, uktubu ala tarihin Rumi. To ni ina ga kar mu wahalar da kanmu, mu tsaya muna ta faɗi tashi sai mun nemo kalandar da za mu na amfani da ita. Kawai mu yi amfani da kalandar Rumawa mana, tarihin da Ruma suke amfani da shi, mu ma mu ɗauka kawai mu kwaikwaye su muna amfani da irin tsarin kalandarsu. Fatila, sai wani mai ba da shawari cikin sahabbai ya ce, innahu ya tunu, in har muka ɗauki kalandar Rumawa, kalandar Ruma muka ce za mu yi amfani da ita, ita tana da tsayi, shekarun da suka gabata suna da tsayi, aru-aru ne, shekaru dubbai ne ko ɗaruruka. In muka ɗauka za mu ci gaba da lissafi da ita, tarihin zai yi nauyi, shekarun za su yi yawa. Fa innahum yaktubuna min indi Dhulqarnayn, saboda su tarihin Rumawa suna yi ne tun daga zamanin Dhulqarnayn. Wane ne Dhulqarnayn? Dhulqarnayn, Allah maɗaukakin sarki ya hakaito mana takaitacciyar ƙissarsa a cikin Alƙur'ani, Suratul Kahfi, ya Dhulqarnayn inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Shi Dhulqarnayn sarki ne cikin sarakuna, amma na ƙwarai. Sarki ne cikin sarakuna musulmai, amma na ƙwarai, mutum ne na ƙwarai, wanda ya kewaye ban ƙasa yana ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga addinin musulunci, kuma ya yi ta yaƙin waɗanda suka yi ta fito na fito da shi wajen da'awarsa. Waɗanda suka ƙi su karɓi musulunci, ya yi ta yaƙarsu yana fito na fito da su, wanda ya saba masa. Wannan yasa da ikon Allah da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu damar yaɗa addinin musulunci a sassan duniya, ya samu damar dankwafar da kafirci da kafirai a sassan duniya. Waɗanda suke azzalumai ya sa ƙafar wando ɗaya da su, ya taimaka ma waɗanda ake zalunta, ya tsaye da adalci a ban ƙasa. Wannan shi ne Dhulqarnayn. Mujahid, ɗaya daga cikin tabi'an musulunci, yake cewa sarakunan duniya gaba ɗaya guda huɗu ne, ma'ana wanda suka yi sarauta, wanda a duniya ba a samu wanda ya yi sarauta da mulki irin nasu ba, mutum huɗu ne wanda suka mulki gabashin duniya da yammacin duniya. Ya ce mutane huɗu ne, wanda kakaf cikin ‘ya’yan annabi Adam, cikin mutane ba wanda ya mulki irin nasu. Kuma ya ce zai wahala a nan gaba a samu wanda zai yi mulki irin nasu har duniya ta naɗe. Ya ce mutum huɗu ne, biyu daga cikin muminai, biyu daga cikin kafirai. Muminan su ne, na farkonsu Sulaiman ibn Dawud, Sulaiman ɗan Dauda alaihi salam. Mun san annabi Sulaiman ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mulkin da ba zai ba ma wani mahaluki bayansa ba, kuma Allah ya amsa masa addu'arsa. Annabi Sulaiman ya mulki mutane, ya mulki aljanu, ya mulki tsuntsaye, ya mulki dabbobi, ya mulki ƙwari. Ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Ubangiji ka bani mulkin da babu wani da zai zo bayana da ya cancance shi, da zai samu mulki irinsa. To Allah kuma ya amsa masa addu'arsa. Yana magana da ƙwari, yana magana da tsuntsaye, yana magana da aljanu, yana magana da dabbobi, yana magana da mutane, duk mulki ne Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Wannan mutum na farko kenan, kaga annabi Sulaiman annabin Allah ne. To shi yasa ya ce biyu daga cikinsu muminai ne musulmai. Na farko cikin muminai ɗin shi ne Sulaiman ibn Dawud alaihi salam. Na biyu kuma ya ce Dhulqarnayn. Dhulqarnayn, wannan wanda muke magana a kansa. Mun yi bayanin takaitaccen tarihinsa kan cewa mutum ne wanda ya zaga ban ƙasa, ya yaɗa musulunci, ya yaƙi waɗanda suka yi fito na fito da shi, ya dankwafar da kafirci da kafirai, sa’an nan kuma ya sa ƙafar wando ɗaya da azzalumai, ya taimaki waɗanda ake zalunta ya tsayi da adalci a ban ƙasa. Zulkarnain waɗannan biyu kenan cikin sarakuna hudu da suka mulki duniya. Sai sauran biyun kuma kafirai ne. Na farko Bukhtanassar. Bukhtanassar wannan yayi sarauta a duniya amma kuma ba musulmi bane. Na biyu Numrud. Duk mulkin da Fir'auna ya bai kai na waɗannan mutane biyu ba. Numrud shi ma ya mulki duniya. Shi kan Fir'auna ai wasu wani sashe kawai ya mulka. Bangaren yankin Banu Isra'ila. To amma waɗannan sun zuba mulki a ban ƙasa. Mujahid ya ce babu wanda ya mulki duniya kamar waɗannan mutane guda hudu. An tambayi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen dangane da Dhulqarnayn, me zai faɗi dangane da Dhulqarnayn? Ya ce huwa malikun salihun ala ahadil khalil Ibrahim alayhi salam. To kaga anan za mu fahimci zamanin da Dhulqarnayn ya rayu. Gwargwadon amsan da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya bayar. Da aka tambaye shi kan Dhulqarnayn, ya ce shi sarki ne amma na kirki. Ya rayu a zamanin Sayyidina Ibrahim alayhi salam. To yaushe ne Sayyidina Ibrahim kuma ya rayu? Duk wani wanda zai kokarin bayyana cewa Sayyidina Ibrahim ya rayu zamani kaza, yanzu rayuwarsa shekaru kaza, da yawa daga cikin malamai suna cewa yayi ƙarya. Shi yasa nasaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka zo ana lissafa ta annabi shi dan wane ne, jikan wane, idan aka zo kan kakansa na 20 Adnan sai a jaburki a tsaya, ba a ƙarawa bayan Adnan. Me yasa? Saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, ƙarnin da ke tsakanin Adnan da Isma'il da Ibrahim ba a san wannan ƙarnin ba. Mutanen da suka rayu a wannan tsakanin ba a san su ba. To tunda ba a san su ba, kaga yanzu duk wanda zai kada baki ya danganta annabi daga kan Adnan har zuwa kan Isma'il ya ce dan wane ne, jikan wane, da yawa daga cikin sahabbai suna cewa yayi ƙarya. Abdullahi dan Mas'ud, Allah yarda da shi, ya kasance idan ya hakaito nasabar annabi ya je kan Adnan sai ja ya tsaya sai ce wa Adan wa Thamuda walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Sannan akwai Adawa da Thamudawa da suka rayu a wannan tsakani, ba wanda ya san wanda suka zo bayan su sai Allah subhanahu wa ta'ala. To a Ibn Abbas, Allah yarda da shi, ya hakaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda Ibn Sa'ad ya fidda hadisin cikin littafinsa At-Tabaqatul Kubra, Ibn Asakir ya fidda hadisin cikin littafinsa Tarihu Dimashq, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya zo yana lissafa nasabarsa yana cewa ni sunana Muhammad ɗan Abdullahi, ɗan Abdul Muttalib, ɗan Hashim, ɗan Abdumanaf, ɗan Qusay, ɗan Kilab, har ya je kan Adnan. To in ya je kan Adnan sai ya jaye tsaya, baya wuce kan Adnan sai annabi ya jaye tsaya. In ya jaye tsaya sai ya ce kadhaban nasabuna, masu nasaba sun yi ƙarya da suka kawo nasabarsu har zuwa kan Isma'il. Tabbas annabi yana cikin jikokin Isma'ila, amma ba a samu riwaya ingantacciya da ta zo da sunayen da suka kai shi har zuwa kan Isma'ila ba, zuwa kan Ibrahima. Annabi sai ce wa qurunan baina zalika kathira, akwai ƙarni tsakanin Adnan kakan annabi na 20, tsakaninsa da annabi Ibrahim akwai ƙarni wanda yake mai tarin yawa. Wasu daga cikin malamai sun ce kusan mutum 40 ne tsakanin Adnan da annabi Ibrahim. To in ma aka ce mutum 40 ne, kaga kowane mutum da aƙalla a zamaninsa a bai rayu ba zai shekara 60-70 ko? To yanzu 60-70 ka buga sau 40, kaga shekarun da yawa. To yanzu ko da wannan ma aka ɗauka duk da bai inganta ba, kaga ai zamanin ya tura. Yanzu ka ɗauko daga kan Adnan zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam, kakanni 20 fa aka lissafa.
kowane kaka idan ka kaddara cewa ya rayu shekara 60-70 shekaru nawa zaka samu nan gashi ga kakanni 20 sannan tsakanin Adnan da Ibrahim a ce kakanni 40 yanzu ka ce daga zamanin annabi ko daga kan annabi zuwa kan Ibrahim in ma mun dauka a yanda riwayoyin suka zo mu ce akwai mutane guda 60 mutane 60 to mutane 60 din nan kowanne akalla ka bashi shekara 60-70 shekara 60-70 sau 60 shekaru nawa za a samu to wannan batun kuma da ake fa ba a zamanin annabi bane zamanin sayyidina Umar bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru to yanzu idan aka ce za a dauki tarihin tun daga zamanin Dhulqarnain tarihin zai zama yayi tsayi sosai an fahimci bayanin sosai in aka ce za a yi lissafin tarihi daga zamanin Dhulqarnain tarihin zai zama yayi tsayi tunda su Rumawa tarihin su suna yi ne daga zamanin Dhulqarnain to yanzu idan aka ce a musulunci za a dauki tarihi na kalanda irin na Rumawa su kuma kalandar su suna amfani ne tun daga zamanin Dhulqarnain to tarihin zai zama kalandar ta yi tsayi sosai to shine wasu daga cikin mahalarta wannan mitin da Sayyidina Umar ya kira ya zama bassa da ra'ayin a dauko tarihi na Rumawa a yi amfani da shi saboda tarihi ne wanda yake da tsayi kwarai da gaske tun zamanin Dhulqarnain to yanzu wannan shawari na farko bai samu karkuwa ba shawari na farko da aka bayar cewa kalandar da za a yi wacce a musulunci za ana amfani da ita a amfani da kalandar Rumawa bata samu karkuwa ba saboda in an dauke ta an yi amfani da ita kalandar ce wacce take da tsayin gaske to sai shawari na biyu sai aka samu wasu suka ba da shawari na biyu suka ce yajibu an yu'rafa zalika min rusumil furus suka ce to mu dai shawarin da muke ga ya kamata ai amfani da shi wajen sanya kalandar musulunci a duba a ga alamomi ko kuma abubuwan da farisawa suke amfani da su wajen haddada tarihin su idan aka duba mu ma anan sai mu duba mu ga ya zamu sanya namu to da aka duba sai aka ga farisawa idan sun zo haddada tarihi suna amfani da rana da wata da shekara misali abu ne faru a yau sai a ce abun nan ya faru ranan kaza wannan rana ta kaza da abun da ya faru cikin wane wata take sai a ce wata kaza watan da abun ya faru cikin wane shekara yake sai a ce shekara ta kaza haka farisa suke yi wato duk abun da ya faru ana kallon sa ta fiskoki guda uku a babin tarihi fiska ta farko za a duba ranan da abun ya faru fiska ta biyu sai a duba watan da wannan abu ya faru fiska ta uku kuma a duba shekarar da wannan abu ya faru sabanin yanda su Laraba suka kasance suna lissafin tarihi mun yi bayani a baya Larabawa yaya suke lissafin tarihi ba sa lissafin tarihin wuni wata shekara a'a in abu babba shahararren abu ya faru sawa'un faruwar wannan abun mai dadi ne ko mara dadi da shi suke lissafin tarihi misali rasuwan wani madaukaki a cikin su ya rasu to an tashi lissafin tarihi sai a yi lissafi da rasuwan wannan din idan ya rasu yau ne to sai aka haifi yaro yau to an tashi gwargwadon shekarun rasuwan wannan sarkin gwargwadon shekarun wannan yaro mun fahimci bayanin to su da haka suke tarihin su kenan ba sa tarihi da lissafin wuni da wata da shekara to su kuma farisa da aka duba sai aka ga in sun tashi lissafin tarihi suna la'akari da wane wuni ne abun ya faru ko kuma wane wuni aka yi kaza ko wane wuni za a yi kaza sannan kuma a wane wata a wace shekara to da aka duba sai aka ga wannan shine tsarin da farisawa suke tafiya akai sai aka ce to a dauko tsarin nasu a amfani da shi to yanzu an dauko tsarin farisawa an yi amfani da shi to su musulmai daga yaushe ya kamata su fara lissafin tarihin su kalandar su yaushe ya kamata ya fara to anan ma sai aka samu shawarwari mabambanta har guda hudu dangane da yaushe ya kamata a fara yanzu an gamsu cewar tsarin tarihi za a tafi irin tsarin farisawa ya zama za a sanya in an zo lissafin tarihi za a yi la'akari da wuni da kuma wata da shekara. To amma yaushe kamata a yi la'akari cewa shine masomin tarihin musulunci? To anan sai aka samu ra'ayoyi guda hudu, shawarwari guda hudu daga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Sayyidina Umar lokacin da aka bashi shawari cewar ya dauko tsarin Farisawa yayi amfani da shi, wanda tsarin shine wuni da wata da shekara, sai ce to aje a zo masa da Hurmuzan. Wane ne Hurmuzan? Hurmuzan yana cikin Farisawa, ba ma Faris yana cikin Farisawa ba, sarki ne cikin sarakunan Farisawa. Hurmuzan sarki ne cikin sarakunan Farisawa. To me yasa Sayyidina Umar yace a zo masa da shi? Saboda lokacin da ake wannan shawarin, Hurmuzan ya musulunta, ya shiga musulunci. Ya aka yi musulunta lokacin da dakarun musulunci suka je yankin Farisa, suka yi yaki a wannan yanki, suka ci yankin da yaki, sai shi Hurmuzan ya shiga cikin kamammun yaki, ya shiga cikin fursunonin yaki. Baya daga cikin waɗanda aka kashe, amma yana daga cikin fursunonin yakin da aka kama. Aka zo da su garin Madina. To da aka zo da shi garin Madina, sai ya karɓi musulunci ya musulunta. Sai ya karɓi musulunci ya musulunta. Kaga yanzu kenan Hurmuzan ya zama musulmi. Da ba musulmi bane ba, Farisi. Yana cikin masu bautan wuta. To yanzu kuma da yazo sai ya shiga musulunci, dan zamanin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya taba aika masa da wasika akan ya shiga musulunci. Kamar yadda aka samu hadisi daga Abdullah ibn Shaddad, Allah yarda da shi, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasika zuwa ga Hurmuzan. Wasikar kuma ta bayanin da take kunshe da shi shine min Muhammadin Rasulillah inni ad'uka ila al-Islam. Wannan abin da Annabi ya tura wa Hurmuzan kenan a zamanin sa. Daga Muhammad Rasulullah, daga Muhammad manzon Allah, inni ad'uka ila al-Islam, ni ina kiranka zuwa ga shiga musulunci. Bai amsa wannan kira na Annabi, kira ta Annabi ba sallallahu alaihi wasallam, har zuwa lokacin Sayyidina Umar nan kuma ya tura dakaru suka je suka yaki wannan yanki. Aka ci yankin da yaki, aka kashe wasu, aka kama wasu, sai aka wayi gari. Shi Hurmuzan sarki cikin sarakunan Farisa, Allah masa gamo da katar, yana cikin waɗanda aka kama da rabon zai shiga musulunci. To shine yazo ya karbi musulunci a zamanin Sayyidina Umar. To wannan yasa Sayyidina Umar yasa aje a kira masa shi dan ya shawarce shi. Da aka kira shi, Sayyidina Umar ya tambaye shi akan yaya suke tarihin su. Sai yace tarihin mu muna yin sa lissafin rana da kuma wata da shekara. To Sayyidina Umar sai ya gamsu da wannan tsari. To anan kuma sai ya sake shawartar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewar to daga yaushe ya kamata mu fara lissafin tarihin mu kalandar musulunci? To shine muka yi bayani cewar sai aka samu shawarwari guda hudu, aka samu ra'ayoyi guda hudu mabambanta. Ra'ayi na farko, ko shawari na farko da aka ba wa Sayyidina Umar, shine ya zamanto lissafin tarihi a fara shi daga ran da aka aiko annabi, ran da aka fara yin wahayi wa annabi. To a fara lissafin tarihi daga nan, a dauka ran da aka aiko annabi shine ranan daya ga watan daya shekara ta daya a kalandar musulunci. Mun gane bayanin kenan. Za a fara lissafin tarihin musulunci daga ranan da aka aiko annabi. Annabi kuma an aiko shi a garin Makka yana dan shekara 40 ko? Annabi yaushe aka haife shi? An haife shi a shekarar giwaye. To lokacin da ya kai shekara 40 kenan lissafin tarihi zai fara bayan hadisar giwaye da shekara 40. To anan kuma tarihin musulunci sai zama ranan da aka aiko annabi, aka fara masa wahayi, ya zama shine masomin kalandar musulunci. A ce wannan shine zai zama ranan daya ga watan daya shekara ta daya kalandar musulunci. Wasu sai suka ba da wannan shawari cewa ai la'akari da ranan da aka fara yin wahayi wa annabi, tun da ranan ne musulunci za a ce ranan sa na farko. To sai zama kalandar musulunci ita ma ta soma daga nan. Wasu suka ba da wannan shawarin. To wasu kuma sai suka ce to ai in kun ba da shawarin ran da aka aiko annabi, ya zama shine rana na farko da za a fara lissafin tarihin musulunci, to ai musuluncin a lokacin bai samu daukaka ba. Hasali ma musulman ibada suna yin ta ne a boye. To in ya zama kuma daga ranan aka fara lissafin tarihin musulunci, zai zamanto dai abun ba zai fito yanda ya kamata ba, a dai sake nazari, a sake dubawa. To sai wannan ra'ayi ko wannan shawari bai samu karbuwa ba. To sai su suka sake ba da shawari na biyu, suka ce to su suna ga a sanya tarihin, me zai hana a sanya tarihin musulunci ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah, ranar da annabi ya rasu, ya zama lissafin tarihin musulunci, kalandar musulunci, a fara lissafin kalandar musulunci daga ranar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya rasu, ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi kuma ya rasu ranar Litinin 12 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 11 bayan hijirarsa daga Makka zuwa Madina. A ranar annabi Allah ya dauki rayuwarsa. To so wasu sai suka ba da shawarin tarihin musulunci lissafinsa ya zamanto daga ranar da annabi ya rasu. To anan su ma wannan shawarin da aka bayar bai samu karbuwa ba. Me yasa? Suka ce to me hikimar kalandar musulunci a fara lissafi daga ranar da annabi ya rasu, ranar da sahabbai suka samu kansu cikin dimuwa duk lokacin da aka zo lissafin tarihi, ana buga musu zuciyarsu kenan. Nan ma aka ce to wannan dai ba shawari bane wanda yake mai karfi, kuma ba shawari bane karbabbe. To sai aka sake zuwa da shawari na uku, suka ce to me zai hana a sanya a fara lissafin kalandar tarihin musulunci daga ran da aka haifi annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma an haife shi kamar yadda muka yi bayani ranar Litinin a shekarar giwaye, ko ranan ya dace da wannan rana, ya dace da 9 ga wata 20 ga watan Efir shekara ta 571 miladiya, 20 ga watan Efir shekara ta 571 miladiya, a wannan ranan aka haifi annabi. To wasu sai suka ba da shawarin cewar lissafin tarihin musulunci a fara shi daga ranan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan shawari na uku shi ma bai samu karbuwa ba. Me yasa? Wasu suka ce ai ran da aka haifi annabi kan ba a ma fara musulunci ba, tunda ba a fara masa wahayi ba. To me zai sa a sa kalandar musulunci daga wannan ranan? Suka ce har ma gara wanda suka ce ran da aka fara masa wahayi, tunda ai lokacin an fara saukar da ayoyi na Alkur'ani. To wannan shawari na uku shi ma sai bai samu karbuwa ba, aka kushe shi. To ana haka wannan ya bada shawari a mayar, wancan ya bada shawari a mayar, nan dai mafi shahara cikin shawarwarin mun hakaito guda nawa, guda uku. Shawarin da suka ce a fara lissafin tarihin musulunci daga ran da aka fara yi wa annabi wahayi, wannan shawari bai samu karbuwa ba, aka maida shi. Shawari na biyu suka ce a fara lissafin tarihin musulunci daga ranar da annabi ya rasu, wannan shi ma bai samu karbuwa ba, saboda ranar da annabi ya rasu ai ba ranar farin ciki bane, ranar bakin ciki ne. To me zai sa a fara lissafin tarihin musulunci da ranar bakin ciki? Anas dan Malik Allah ya dade shi yana cewa ranar da annabi ya shiga cikin garin Madina sai da komai ya yi haske, ranar da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da komai ya yi duhu cikin garin Madina. To me zai sa a fara lissafin tarihin musulunci daga ranar da annabi ya rasu, ranar da sahabbai suka samu imuwa da gigi cewa suka fita cikin hayyacinsu, wani ma ya gagara magana, in ya bude baki zai magana sai ya kasa saboda imuwa da suka samu kansu a ciki sakamakon soyayyar da suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wani kuma yana tsaye kasa tsayuwa, kafarsa ta kasa tsayuwa, kasa daukan gangan jikinsa, kafarsa tana rawa bai iya tsayuwa ba sai ya zauna. Wani kuma ya ja gidansa ya rufe ya ce kar kowa kwankwasa min kofa. Kaga duk wannan yana fassara irin yanayi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka samu kansu ciki na gigicewa da imuwa sakamakon rasa annabi sallallahu alaihi wa sallam. To me zai sa a fara lissafin tarihin musulunci daga wannan rana? Ka ce wannan bai yi ba. Shawari na uku da aka bayar, to daga ran da aka haifi annabi, wasu suka ce to ai wannan ma bai yi ba. Ran da aka haifi annabi ai ba ranan bane musulunci ya fara, yanzu kuma ana so a sanya kalanda ce ta musulunci. To sai ra'ayi na hudu, qala wa qala aliyun, to shine aka hakaito mana ra'ayi na hudu. Sayyidina Ali wannan ya bada shawarin sa yana ji, wancan ma ya bada shawarin sa yana ji. Wa qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali dan Abi Talib sai ya ce, Allah ya yarda da shi, sai ya ce, ni ina ga mu sanya tarihin musulunci ko mu sanya kalandar musulunci منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك يتني فهمت دنك دا إتا إمن تاشي سنيا كالندر مسلنشي مسنيا دا غرانا دا النبي يفتد دا كسر كاف شركا دا غرانا دا النبي يفتد دا غرين شركا واتو رانا دا يهجرا كينا رانا دا يهجرا دا غرم مكة يكوما مدينة إنه مسنيا كالندر مسلنشي يفارا دا غنان To wannan shawari na Sayyidina Aliyu sai kama hankalin kowa cikin mahalarta wannan zaman. Sayyidina Umar shi ma sai ya ji wannan shawari ya masa. Me yasa? Saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, Annabi bayan hijiransa daga Makka zuwa Madina ne musulunci ya samu ɗaukaka. Da musulunci yana cikin me rauni. Musulmai suna cikin tsangwama, ba su samun dama su yi ibada a sake. Amma daga ranar da annabi ya sa kafa ya bar garin Makka, ya koma Madina sai musulunci ya samu izza, musulunci ya samu ɗaukaka, ya ci gaba da yaɗo yana watsuwa. Amma da annabi ya zauna tsawon shekaru 13 a cikin garin Makka, yana kiran mutane zuwa ga musulunci. Waɗanda suka shiga musulunci ba su wuce mutum 1,000 da ‘yan kai ba, ba su ma kai ba, ba su kai mutum 1,000 ba. ‘Yan tsiraru ne wanda suka shiga musulunci. Yanzu ana ƙoƙarin ƙididdiga dangane da adadin almuhajiruna. Shin almuhajiruna sun kai mutum 1,000? Malamai suka ce ba su kai ba. Almuhajirun adadinsu bai kai mutum 1,000 ba. Ka kenan. Waɗanda kuma suka yi hijira daga Makka suka koma Madina su ne suka karɓi musulunci gurin annabi. To yanzu duk shekara 13 da annabi ya yi a garin Makka, yana kiran mutane zuwa ga musulunci. Waɗanda suka karɓi musulunci ba su kai mutum 1,000 ba. To ku kwatanta ku ga. Annabi da ya dawo garin Madina, shekaru nawa ya yi, yana da'awa, yana karantar da mutane, yana kiran su zuwa ga musulunci, yana karantar da su addinin musulunci. Shekaru nawa ya yi? Ba shekaru 10 ba. Da shekarun da ya yi a Makka da wanda ya yi a Madina ne fi yawa. Shekarun Makka sun fi yawa. To bari mu kwatanta mu gani. Mutum nawa ne suka shiga musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina? An san mutum nawa ne suka shiga musulunci? Sun haura 100. Shekaru 10 da annabi ya yi. Waɗanda suka shiga musulunci sun haura 100. Dan annabi ya je aikin hajjin bankwana da kusan mutum 100. Kuma ba iya musulman ba kenan. An bar da yawa a cikin garin Madina wanda ba su samu daman fitowa hajji da annabi ba. Shekaru 10 da annabi ya yi, wanda suka shiga musulunci sun haura 100. Shekaru 10 da ya yi, yana da'awa a cikin garin Madina. Alhali shekaru 13 da ya yi, yana da'awa a cikin garin Makka, wanda ba su suka shiga musulunci ba su kai mutum 1,000 ba. Ya kuke kallon wannan al'amari? Shekaru 13 da ya yi a garin Makka, yana kiran mutane zuwa ga musulunci. Waɗanda suka shiga musulunci ba su wuce mutum 1,000, ba su kai mutum 1,000 ba. Sai gashi shekaru 10 da ya yi a garin Madina, yana kiran mutane zuwa ga musulunci, yana yaɗa musulunci, yana karantar da musulunci. Waɗanda suka shiga musulunci sun haura mutum 1,000. Ka kenan, wannan zai fassara mana yadda musulunci ya samu ɗaukaka, ya samu izza bayan hijiran annabi. To wannan tunani ne mai zurfi na Sayyidina Ali da ya ga cancantar a fara lissafin tarihin musulunci, a fara kalandar musulunci daga hijiran annabi. Saboda hijiran annabi ita ce bayan ya yi ta musulunci ya samu izza, ya samu ɗaukaka. Sanda annabi yana garin Makka, ba cutar da sahabbansa ake ba, ana tsangwamansu, aka hana su ma su yi bauta a sake. Da ƙarshe annabi ya umarci sahabbansa su yi hijira daga Makka su koma Habasha don su samu damar bauta a sake, saboda tsangwamar da ake musu garin Makka. Kai ta kawo ma suka so su kashe annabin sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya zo da musulunci. Allah masa umurni ya hijira, to yana hijira ne kuma sai Allah ba shi daukaka. Ta yaya ya samu daukaka? Ta yanda aka yi ta shiga addinin musulunci na farko kenan. Na biyu kuma, mutanen da ake ganin cewa ba wanda ya isa ya tunkare su sai wanda ya yadda da kansa, su ne Qurayshawa. Annabi sai gashi shekararsa ta biyu ya tunkare su, adadinsu sun ninka adadin dakarun Annabi, ninkin ba ninkin. Sun fito mutum 1,000 daga Makka da makamai masu hatsari da dukiya mai tarin yawa da mayaka. Annabi shi kuma ya fito ba wasu makaman a zo a gani, saboda bai dade ba da dira garin Madina. Ya sauka garin Madina shekara ta biyu bayan saukarsa garin Madina, wannan yaki ya auku tsakaninsa da waɗannan mutane Qurayshawa. Shi kuma da shi da mutanansa duka ba su wuce mutum 300 da ɗan kai ba, amma da Annabi ya zo ya yi gaba da su sai ya galaba a kansu, ya nasara, ya ci su da yaki. Su mutum 1,000, Annabi shi da sahabansa su 300 da ƴan kai, amma suka yi galaba kan mutanen nan. Wannan duk alama ce da take nuna izza da ɗaukaka da buwaya da musulunci ya samu bayan hijira Annabi daga Makka zuwa Madina. Qurayshawa ba kowa isa ya tunkare su ba, suna da ƙarfi, Laraba ne masu faɗa aji, kowa na tsoransu, duk wata ƙabila tana tsoransu, sai ƙabilar da ta kai ta kawo ita take tunkara su. Amma ƙabilar da bata kai ta kawo ba, tana taka musu nesa. Sai gashi Annabi daga dawowansa Madina ya tunkare su, ya yaƙi da su kuma ya galaba a kansu. To wannan yana nuna yanda musulunci ya samu ɗaukaka bayan Annabi ya hijira zuwa ga Madina. To shi yasa Sayyidina Aliyu yake ga ya dace in za a sanya tarihin musulunci a sanya ranar da Annabi ya bar garin shirka ya dawo garin tauhidi, shine garin Madina. Garin Makka a wancan lokaci gabanin ai fathu Makka gari ne na shirka. Bayan an yi fathu Makka shi ma sai ya tashi daga garin shirka ya dawo garin tauhidi. Shi yasa Annabi ya ce la hijrata ba'da al-fath, daga yau babu yin hijira bayan an yi fathu Makka. An kakkaɓe Makka daga dauɗa da ƙazanta na gumaka. Yanzu Makka ta zama garin musulunci, saboda haka mutum ba zai hijira daga garin Makka ya tafi wani gari don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ba. Saboda me? Yanzu garin Makka ita ma ta zamanto garin musulunci. Wannan dalili na farko kenan da yasa Sayyidina Aliyu Allah ya dade shi yayi tunanin ya ba da shawarin sanya ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin Makka zuwa Madina ya zama rana na farko da za a fara lissafin tarihi da shi. Shi yasa yanzu muna cewa a kalandar musulunci muna cewa yanzu hijira Annabi daga garin Makka zuwa Madina yau 7 ga watan Safar shekara ta 1445, hijira Annabi daga Makka zuwa Madina, saboda daga nan aka fara ne lissafin tarihin musulunci. To wannan dalili na farko kenan da ya sanya Sayyidina Ali ya ba da wannan shawari. Sai dalili na biyu, Imam Suhaili ya ambaci wannan dalili na biyun cikin littafin Raudul Unuf. Yace Sayyidina Aliyu Allah yarda da shi, da ya duba ayar Al-Qur'ani, Allah madaukakin sarki yake cewa Annabi lamasjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sayyidina Ali da ya kalli wannan ayar sai fahimci abin da ayar ta kunsa a ciki, sai ya zakulo mana dalili da zai sanya a fifita ranar da Annabi ya yi hijira daga Makka zuwa Madina ya zama shine ranar farko na lissafin tarihin musulunci. Ta yaya mu duba ayar mu gani? Allah subhanahu wata'ala ya ce la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmi, masallacin da aka assasa shi akan takawa. Wani masallaci? Masallacin Quba. Min awwali yawmin, a rana na farko da ka zo garin Madina. Duk da cewa wannan ba shine rana na farko a duniya ba ko, to amma Allah sai ya kira shi rana na farko saboda shine rana na farko da musulunci ya samu ɗaukaka, shine rana na farko da Annabi ya samu sake shi da sahabbansa wajen ibada. To tunda Allah ya kira ranan da Annabi ya sauka garin Madina da rana ta farko, to sai Sayyidina Ali ya ga cancantar a sa wannan ranan ya zamanto shine ranan da za a fara lissafin tarihin musulunci da shi. ina fata mun gane abin da sayyidina Ali yayi la'akari da shi. To sai ba da wannan shawari akan a sanya ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka ya dawo Madina. To sai sayyidina Umar ya gamsu da wannan shawari na sayyidina Ali, Allah ya yarda da shi, sai ya ce to shikenan yanzu za mu sanya kalandar musulunci ta zamanto ta fara daga ranar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina. Wannan riwaya ta farko kenan, riwayar da muka ce an samu ta ta hanyar Maimun bin Mihran. Riwaya ta biyu, duk da lokaci yana kokarin daga mana hannu, ina ga ko za mu samu damar karanta riwayar a gurguje saboda mu kammala da bayani kan tarihin musulunci. In mun zo halka ta gaba sai mu je maudu'i na gaba, shine laqabi da aka yi wa sayyidina Umar da Amirul Mu'minin. Wannan riwaya ta biyun yace wa an Sha'bi anna Aba Musa kataba ila Umar innahu ya'tina minka kutubun laysa laha tarikhun fajama'a Umar radiyallahu anhu an-nasa faqala ba'duhum arikh bil mab'ath wa ba'duhum arikh bil hijra faqala Umar al hijratu farraqat bayna al haqqi wal batil fa arikhu biha. Wannan riwaya da aka samu ta hanyar Imam Sha'bi shi ma yana cikin manyan tabi'an musulunci, kuma yana cikin masana fiqhun musulunci. An haife shi shekara ta 21 bayan hijira. Kaga ya rayu da sahabbai wanda suke masu tarin yawa, kusan ana cewa ya riske sahabbai guda 50 cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasu shekara ta 105 bayan hijira. An samu riwaya ta hanyarsa yake cewa Abu Musa al-Ash'ari, ɗaya daga cikin gwamnonin sayyidina Umar, ya rubuta wasiƙa zuwa ga sayyidina Umar yana cewa innahu ya'tina minka kutubun, rubuce-rubuce suna zuwa mana daga gare ka, laysa laha tarikhun, ba su da tarihi, ba mu san yaushe ka rubuta wannan takaddar ba, wannan ba mu san yaushe ka rubuta ta ba, wata za ta zo da umri, wata ta zo da hani, sai a kasa gane wacce ce ta farko, wacce ce ta ƙarshe. Mun fahimci bayanin, idan yanzu takaddar farko ta zo tana umurtan Abu Musa al-Ash'ari akan ya yayi kaza da kaza, sai takarda ta biyu ta zo tana hana shi abun kaza da kaza da kaza karkai, to sai kasa gane wacce ce ta farko, wacce ce ta ƙarshe, wacce take umurni ce ta farko ko wacce take hanin ce ta farko, wacce zai ɗauka wacce zai bari. To sai kasa gane yaushe sayyidina Umar yayi wannan rubutun, to wannan sai yake ɗaure masa kai, to shine rubuta sayyidina Umar. Da haka mata sayyidina Umar in zai rubutu yana sa tarihi ta yanda in ta iso an san yaushe ya rubuta. To wannan yasa sayyidina Umar sai ya tara sahabban annabi. Yanzu mun hada wannan riwaya ta Imam Sha'bi da riwayar Maimun bin Mihran, za mu ga dalilai guda biyu ne suka sa sayyidina Umar yayi tunanin a sanya tarihi ko. Dalili na farko za mu dauka daga riwayar Maimun bin Mihran. Sayyidina Umar ya tara sahabbai yake ce musu dukiya tana zuwa a raba wa mutane ba tare da an haddade ran da aka raba musu ba, to su bashi shawari ya za a yi a sa tarihi da za ana koma masa. Riwayar kuma Sha'bi tana bayyana cewar Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta Sayyidina Umar cewa wasiƙun Sayyidina Umar suna zuwa wa Abu Musa al-Ash'ari, baya tantance shi Sayyidina Umar ya rubuta. Kenan yanzu sabubba guda biyu ne suka sanya Sayyidina Umar yayi tunanin ya kamata a sanya kalandar tarihin musulunci. Sababi na farko, in an tashi raba salari na albashi na sahabbai a san yaushe aka raba, wace rana aka raba, wane wata aka raba, wace shekara aka raba. Sababi na biyu, wasiƙu da yake tura wa gwamnoninsa da suke wasu garuruwa daban su san yaushe ya rubuta wannan wasiƙar, ita ma wannan yaushe ya rubuta ta. To wannan yasa sayyidina Umar ya tara manya-manya cikin sahabbai ya shawarce su, bayani dai ya gabata a baya da irin shawarwarin da suka bayar. To da sayyidina Ali ya bada shawarin a sanya rana ta farko da annabi ya bar garin kafirci, wato garin Makka wancan lokaci, zuwa garin tauhidi, garin musulunci, garin Madina, sai sayyidina Umar ya gamsu da shawarin sayyidina Ali, Allah ya yarda da shi, yace al-hijratu farraqat bayna al-haqqi wal batil, yace tabbas na gamsu da shawarin ka sayyidina Ali, saboda ita hijira ita ta tantance tsakanin zare da abawa, ita ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya. Saboda haka tarihi kalandan ta musulunci, tarihin musulunci zamu fara lissafin sa daga ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Makka yayin hijira ya koma garin Madina. To tun daga nan sai aka fara lissafin hijira, daga aka fara lissafin kalandan musulunci daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. To abu ɗaya ya rage shi, kuma lokaci ba zai ba mu daman bayyana shi ba. Watan wanne ne wata na farko a shekarar hijira? Ba watan Muharram ba, ba shine na farko ba. To ya aka yi suka sanya watan Muharram a matsayin shine wata na farko a shekaran, a kalandan musulunci, a shekaran musulunci? Mun san in a shekaran miladiya ne January shine wata na farko ko, to a shekaran musulunci kuma al-Muharram. To ya aka yi suka sanya al-Muharram a matsayin shine wata na farko? Alhali Annabi hijirarsa daga garin Makka zuwa Madina ba a watan Muharram yayi ba. Ya ake suka sanya Muharram? To wannan ina ga zamu jinkirta bayani kan wannan sai Allah ya kai mu mako na gaba. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.